sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na yau Litinin 24 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta kwace lasisi makarantu masu zaman kansu a jihar, yayin da kotu ta fara sauraren shari'a akan kisan yarinyar nan mai shekara 5 Hanifa. A jamhuriyar Niger kuma bankin rayu kasashen Afirka tare da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar sun horar da jami'an kiwon lafiya akan hadarin da ke tattare da coronavirus. Akwai kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan fitewan 'yan wasan Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake yi a kasar Kamaru. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda rashin tsaro ya dauki sabon salo a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dubban 'yan Sudan sun dangoma kan tituna a babban birnin Khartoum da wasu birane a yau Litinin. A cewar 'yan gwagwarmaya, suna ci gaba da yin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ba sassautawa. Zanga-zangar da ta girgiza kasar tun bayan juyin mulkin da aka yi watanni uku da suka wuce. Jama'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar a wurare da yawa a birnin na Khartoum, ciki har da kewayen fadar shugaban kasar da aka killace, inda aka shayan arangama a zanga-zangar da aka yi a baya tun daga ranar 25 ga watan Oktoban bara da aka yi juyin mulki a kasar, a cewar 'yan gwagwarmaya. Juyin mulkin da aka yi ya kawo ƙarshen gwamnatin demokradiyyar kasar bayan shekara 30 na danniya da wariya daga kasashe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Omar al-Bashir mai mulkin kama karya. Kasar da ke nahiyar Afirka na kan hanyar demokradiyya mai rauni tun bayan wani bore da ya ja hankali sosai, wanda ya sa akan dole sojoji suka hanbarar da gwamnatin al-Bashir a watan Afrilun shekarar 2019. Masu zanga-zangar da galiban su matasa ne sun yi tattaki akan titunan birnin Khartoum da kuma Omdurman, a cewar 'yan gwagwarmayar masu goyon bayan demokradiyya. An kuma yi zanga-zanga a wasu wuraren a kasar, ciki har da lardunan Red Sea, Jazira da kuma yankin Darfur mai fama da tashin hankali, a cewar 'yan gwagwarmayar. Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bore sun tsare shugaban Roch Marc Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazamin fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke Wagadougou babban birnin kasar. Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da IS tun daga shekarar 2015. Tsawon makonni dai an yi ta yada jita-jitar juyin mulki bayan da 'yan ta'adda suka kwace wani sansanin soja a arewacin kasar har suka kashe sojoji 49. Shugaba Kabore ya kori majalisar ministocinsa da shugabannin sojojin kasar a watan Disamban da ya wuce a zaman mai da martani akan haram. Ƙungiyar NATO ta faɗa a yau Litinin cewa mambobinta za su tura jiragen ruwa da na sama na yaƙi zuwa gabashin nahiyar Turai a matsayin mai da martani akan jirgin sojojin da Rasha ta yi a iyakar Ukraine. Wata sanarwa daga NATO ta ambaci kai ko duba yiwuwar kai ƙarin dakaru da kayan aiki daga kasashe da yawa zuwa gabashin nahiyar, cikin kasashen har da Denmark, Spain, Faransa, Netherlands da kuma Amurka. Babban sakataren kungiyar NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗi cewa NATO za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don kare duk abokan hulɗarta, ciki har da ƙarfafa ɓangaren gabashin nahiyar Turai da kungiyar ke hulɗa da shi. Ya ƙara da cewa a kodayaushe za su mai da martani akan taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, ciki har da ta hanyar ƙarfafa tsaron ƙasashensu baki ɗaya. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya zargi Amurka da kungiyar NATO da ƙara tunzura zaman tankiya tsakanin Rasha da Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya faɗa a yau Litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku. Ya kuma yi kira ga kasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce, "Muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu. Ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba." A jiya Lahadi, Director WHO a Turai ya faɗa wa kafar yaɗa labaran AFP cewa da alama nau'in Omicron ya kai kasashen Turai wani mataki. Ya kuma yi hasashen cewa kashi 60 cikin 100 na 'yan Turai za su kamu da nau'in Omicron zuwa watan Maris. A Amurka, kwararre a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa wa shirin gidan talabijin din ABC na This Week cewa adadin nau'in Omicron ya fara raguwa a kasar. Kwanaki 7 kenan a jere a jiya Lahadi da karamar hukumar Beijing ta bada rahoton sabbin kamun cutar COVID-19. 'Yan kwanaki kafin a fara wasannin Olympics na hunturu a birnin. Haka kuma, lajina a kusa da babban birnin kasar su ma sun bada rahoton samun sabbin kamun cutar. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta faɗa a yau Litinin cewa ta daƙila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna Abu Dhabi. A wata sanarwa, UAE ta ce barbashin makaman masu linzami sun faɗo ƙasa ba tare da haddasa wata ɓarna ba, kuma babu wanda ya jikkata. Ma'aikatar tsaron UAE ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana, kuma ta ɗauki duk wasu matakai da suka dace don kare ƙasar daga duk hare-hare. A makon da ya gabata, wani hari da 'yan tawayen Husi na Yemen suka ɗauki alhakin kai shi ya taɓa wani wurin dakon mai a Abu Dhabi, har mutane uku suka mutu, wasu shida kuma suka jikkata. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa dai na daga cikin haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta da suka kai hare-hare ta sama da yawa akan wuraren 'yan Husi a Yemen tun bayan harin na makon da ya wuce.
Agaida Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta kwace takardun izinin makarantu masu zaman kansu a cikin jihar, biyo bayan kisan rashin imani da wani malamin makaranta Abdul Malik Tanko ya yi wa wata yarinyar makaranta mai shekaru biyar Hanifa Abubakar. Sai dai kotu ta fara sauraron shari'a akan wannan batun. Daga Kano ga rahoton wakiliyarmu Baraka Bashir.
An gurfanar da Abdul Malik Muhammad Tanko da Hashimu Isiyaku da Fatima Jibrin Musa da ake tuhuma da garkuwa da kuma kashe Hanifa Abubakar a shekaru biyar da labarin ta ya dauki hankalin 'yan Najeriya da waɗanda ma ke kasashen waje. Lauyan gwamnati kuma mai shari'a Muhammad A. Lawan bayan sauraron karar ya dage sauraron har zuwa ranar 2 ga watan Fabrairun wannan shekara. Tumbalar labarin kashe Hanifa, mutane ke bayyana fushinsu ta fannoni daban-daban bayan gano gawar Hanifa a makarantar. A daren jiya ne dai wasu matasa da ba san ko su waye ba suka cinnawa makarantar Nobel Key College da ke unguwar 'yan kaba layin Dakata wuta, makarantar da aka sace marigaya Hanifa Abubakar aka kuma kashe ta. Wasu 'yan unguwa da muka zanta da su sun bayyana yadda abin ya makana.
Kowa ka sai muka taso a guji kowa makwabta aka taso, ba wanda zai iya sanin cewa waye sa wannan wutar. Domin jama'an tsaro na Dakata din sun yi bakin kokarin su tirin da aka yi abin nan, yaran nan sun hasala su zo su kone gurin nan. Amma ganin akwai gidaje na makwabta gun aka bari wutar ta kama, ba san iya abin da zai faru ba. Ni na fito wajen karfe 1:20
to around 1:30 haka. Daga wuta tana ci sosai da yiwu mutane da ba da sanyin da ba a kashe wuta. A gefe akwai mota kwana-kwana ma suna sun ja bakin kokarinsu, wasu sun hau saman building din suna ciccire ceiling din kwanan zinc din suna zuzzuba mata ruwa. Ba dai ma'aikata dai sosai dai akan titi dai haka dai.
Tuni dai makwabta da motar kwana-kwana suka kashe gobarar, mun zanta da kakakin rundunar 'yan sandar Kano SC Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya tabbatar da faruwar haka tare da cewa ba a kai ga kama waɗanda suka cinna wutar ba. Ya kuma yi ƙarin haske dangane da gurfanar da waɗanda suka kashe Hanifa gaban kotu.
Wasu matasa sun je wannan ɗaya daga cikin makarantar da shi wannan Abdulmalik yake da shi wanda ake zargi da yin garkuwa da kuma kisan Hanifa a shekara biyar wanda suka sa wuta. To mun kai ɗauki da gaggawa inda aka yi ƙoƙari aka kashe gobaran, sannan kuma dai ba a samu wanda ya ji rauni ba kuma ba a rasa rai, wanda yanzu haka an ƙara tsaro a waɗannan wurare saboda ginin makarantar ba nasa ba ne, ginin na waɗansu mutane ne da wato suka ba shi haya. haka zalika bincike akan wannan korafin malanci ya kamala wanda yanzu haka dinnan da nake muku bayani suna kan hanyar wato mun tattara dukan bayanai wato shi kundin binciken case file an kai shi ma'aikatar shari'a
sannan ya tabbatar da kammala bincike kan waɗanda suka kashe tare da Binne Hanifa daga nan aka garzaya kotu inda aka karantawa waɗanda ake tuhuma laifukan su a hannu guda kuma dai tuni ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta dakatar da dukkanin makarantu masu zaman kansu dake jihar har sai an tantance su Baraka Bashir muryar Amurka daga Kano a Najeriya
a gaida Baraka Bashir da wannan rahoton bankin nahiyar Afirka da ma'aikatar kiwon lafiyar jamhuriyar Niger sun baiwa malaman kiwon lafiya da jihar Tawa a jamhuriyar Niger din horo game da illolin cutar coronavirus ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana
Ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Niger ce da tallafin bankin cigaban tattalin arzikin nahiyar Afirka BAD a ƙarƙashin Jessanka Sahel suka shirya wani bada horo wa ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Tawa domin ƙara musu ilimi akan illolin cutar coronavirus da ta haddabi duniya irin wannan lokacin Ibrahim Niko shine magatakardan ofishin gwamnatin jihar Tawa
Nous avons tendance à oublier nos compatriotes et autres bénévoles de la santé qui œuvrent nuit et jour pour éviter à ces malades l'exclusion et le désenchantement. C'est pourquoi.
Tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan tsarin mukan manta da sauran ƴan ƙasar mu da wani sashe na malaman kiwon lafiya dake aiki ba dare ba rana domin tattalin marasa lafiya don kar su fada a cikin zulumi da ma yanke kamna ga nasu al'amari da sunan hukumomin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar muna isar da godiyar mu ga bankin cigaban tattalin arzikin nahiyar Afirka BAD a ƙarƙashin lemar kungiyar ƙasashen Sahel Subiyar kenan shi san ka Sahel da suka tallafa shirye ba da wannan horon. A nasa bangaren wakilin kungiyar kasashe biyar na Jason Sahel Malam Yakuba Sadu yana mai cewa Manufar wannan bada horon shine karawa malaman asibitin ilimi da zummar da katar da yaduwar cutar coronavirus da ma tallafawa marasa karfi cewa da al'ummomi masu rauni musamman ɗan gudun hijira na cikin gida da na waje da ma al'ummar da ake ishewa mai raunin gaske Taron da an bude shi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Malam Sadu Hassan Adamu da a cikin jawabinsa na bude taron yayi bayanin abinda ake son cimma ta hanyar bude wannan taron inda yake cewa musamman ana buƙatar kare malaman asibiti da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus a lokacin cuɗanya da marasa lafiya da suka kamu da wannan cutar hasalima hana nuna kyama wa malaman asibiti da ke cuɗanya a cikin aikinsu da masu ɗauke da cutar corona a lokacin ba su magunguna da ma mutunta dokokin aiki da ke nasaba da kariya da ma yaƙi da ababen da ke iya kawo cututtuka a cikin ayyukan asibiti wannan bada horon wa malaman asibitin jihar Tawa ya biyo bayan makamancinsa wa takwarorinsu na jihar Talabiri Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa ta muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto yanzu kuma sai ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da Baraka Bashir ta tattaro mana akan ficewar kungiyar Super Eagles ta Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Kamaru ga kuma ra'ayoyin nasu
sunana Salisu Adamu ina taroni ban injiya gaskiya bace mana dadi ba ban mu ji dadin ta ba sosai saboda abin da ya cuce mu da farko course ne gaskiya ya nuna mana san kai da kabilanci ya nuna mana bai saka mana ƴan wasan da ya kamata ya ce ya fara da su ba shine abu na farko da ya ci mu ya kamata a ce ya fara mana da Sadiq na biyu kuma ya kamata Dudu Ahmad Musa ba zai ya dufa suna ganin kamar ba zai bada gudunmawa ba kuma zai bada gudunmawa sosai fiye da yanda ba sa tunani
sunana Haya Buhari daga Tarawunuka suwa gaskiya bal din je tai mana dadi amma gaskiya abin da yasa ba tai dadi ba cin mu da akai kuma laifin kwace bai kamata a ce bai fara da Ahmad Musa ko Sadiq ba sai da ka ba sai wajen minti uku ma yasa Ahmad Musa a lokacin minti bal din minti nawa zai buga
sunana Abubakar Garba Madani gaskiya ne ko ce abin da ake sosai dai amma abin da yake yasa yanne yanda yan bal din suke ai da su ba Ahmad ba sa shi da sauran minti
sunana Muhammad Abubakar amma na kira da tambayewa ni da dai wasan jiya game da wasan da aka yi gaskiya ba laifin kwace bane laifin tamban ne kwace bane saboda shugaban kasa Buhari yayi magana wata magana ya ce ya ba su nan ma kin ga kana ka ba su wata kwafiras din da za su cuci Najeriya ire game da abin da zan faɗa ke sai buwayen su yan baldin su da suka kara bada wani matsala na ga yadda suka bada matsala shine matsala da ta faru
to a gaida barka Bashir da waɗannan ra'ayoyi da ta tattaro mana to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ta'addanci a Najeriya yake daukan sabon salo inda wasu suke rikidewa suna zama ƴan ta'adda ga sanin Shu'aibu Malumfashi da ci gaban rahoto na musamman
a Najeriya garkuwa da mutane yana neman zama sana'a galibi wadanda suka fada kwata sai su juya su zama ƴan foma masu kai tsegumi ga ƴan ta'adda masu satar mutane kaban da yadda shi shugaban makaranta ta Nazari Praetor Noble Kids dake Kano ya juye daga sana'ar da aka san shi da ita ya fasa Hanifa Abubakar ta shekara 5 ranar 4 ga watan Disamba da ya gabata rubuta shi kamai rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar kama shi tare da ƴan kasajinsa kuma kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya gabatar da shi ga manema labarai
me sunanka Abdul Malik Muhammad Sanko na kake da zamu kusa me ninka da yarinyan nan Hanifa Allah ba ta so me ya faru da ita wannan rana so abin da ya faru shi akwai wannan bawon Allah da yake nan bayana da kuma wata wai ita Fatima wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ko wannan yarinya da rufin cewar mahaifiyar ta ce tace dauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta wannan ƙarya ne musu kenan suka aminta da hakan suka ji karin daukan ta ba su kai da nasara ba dan ba ce ta bi su ba a keke na fef kenan sai na ga abin ba zai yiwu ba sai ni na je na dauke ta a keke na fef bayan ta dare
idan ka kai ta
na kawo ta gidana ne ta zauna a gidana tare da iyali na tsawon kusan sati
to me ya faru da ita daga nan
to a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan sai nake tsammanin cewa an turo su ne su su bincika shin ko a gidan na wata take saboda an ce yarinya ta ambaci suna uncle din su a wannan lokacin to hakan ne yasa na rasa na fita a ƙarshe na ba ta maganin bera
to daga nan me kai mata
sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana sai na zo ce yazo ya a karangi
an binne ta
no
ka nema kudin fansa aure iyaye
mun naira miliyan 6
wa ka kira a ciki
to number ce dai wacce da masu ka ta ubari a makaranta amma mace ce ta dauka
to tsawon wanne lokaci ka san yarinyar
kusan watanni 6 zance tan biyu dai kenan ko ana uku
yanzu waye kashe yarinyar
yanzu za ta kai ce ni ne kenan
waye garkuwa da ita
ni ne kenan
a ina ka aje ta
a gida na
a wannan wuri ne gidan
a tare da iyali na a nan cikin tsirin mutala
to nan gurin da ka kamu
nan ma dai daga cikin makarantar mu ce
yaushe ka binne ta
kusan kamar 20 ga wata nake cututtu bazan yi tana specific date
waye binne ta
ni na binne ta
yanzu zaka yi nuna mana wurin da ka binne ta
insha Allah
baya to nan
makaranta ni ne nayi to
waye binne
ni ne na binne
eh na da karamu
a karamu
to shike da abu da gure mu gani jama'a da Allah a ja baya
a nan ne yana cikin buhu ne
ka zo ka duba ta gatan taro da
sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kuma shi dai ta ma gama lalacewa gaba ɗaya a cikin wannan wannan mutane za a gurfanar da cewa gaban kotu don a musu hukunci
marigaya Hanifa ta shekara 5 da haihuwa ta kasance mai kwazo da basira ga kuma hazaka ta kuma shaku da iyayenta kaman aludalam kullum tana cikin fara'a ta hirarta da mahaifiyarta gabatin asace ta
wai na wani kofi na idan za a yi aure sai a bani shi mama ta bani shi in a yi aure
yaushe kenan
sai an jima a yi za a aure
waye zai aure ki
mama mai na
Ha 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 ha
shi ma mahaifinta Alhaji Abubakar ya tuno da kalamanta na karshe tsakanin su da ita.
Hajiba ya tafi daga gida wallahi azumi sai da ta alkar. Aka ce Hajiba ki addu'a fita gida wata ce wallahi mun nayi. Sai ya maki ji bismillah tawakkatu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Aka ce eh kin yi Hajiba mun in kin je kasuwa ki so mun alawa to madara ki so mun alawa irin mun babura Harisu yake so wani wata ki sa jan hace da zan yi wa yara sadaka da hannu na yau zan yi. Kalmar ta karshe kenan.
Babu shakka iyayenta da kuma kasa an yi babban hasara a Allah. Daga karshe ne ma dai suka fara samun abin da ya nuna cewa an yi garkuwa da Esther.
Gaskiya bayan ya kama shi 4 ga watan Disamba lokacin yanzu babu wata magana daga wajensa ko wani bukata ta neman kudin fansa bai sai bai fi kwana 8 ba ko 9 daga baya shi ne muka fara jigilin alamu yi test cewa zai nuna mana shaidar cewa ɗan mutum na wajensa na rawar da masallaci karfe wajen 7 na asubuhi na ga leda kofar gida na wancan ina gudanar da sai na ga kayan rigasin da aka sa mata da bajin hijabinta da hotonta kaman awa dai sai ya tace kun ga shaida neman reply cewa mun ga da amma da Allah in zai yi ka sa mana muryar ta miji so shi ne tabbacin cewa yar mutum na wajenka.
To da yake text din da suka fara tuturuwa suna turowa ne ta wayar mahaifiyarta sai ya sanya abokiyar aiki na Baraka ta tuntubi ita Murja inda ta yi mata bayani filla-filla.
Kwanan Hanifa 38 mai gidana ya fito zai tafi masallaci babanta kenan ya ga takarda a kofar gida so bai gaya min abin da ya gani ba. Daga baya kuma sai na fara ganin text ana mun da harshe na fulatanci cewa mu muka dauki Hanifa amma bayan shi text din ba a sake mun ba sai da media suka zo gida suka ce mana muna tunanin kidnapping Hanifa aka yi ko kuwa sai dan uwana ya ce eh to duk waɗanda suka yi waya akan suna son wani abu ba su da hujja ba a ba mu hujja a ranar da wannan sanarwa sai na sake ganin text da murya cewa kun ce ba a ba ku hujja ba hakan yana nufin wanda yake mana yana sauraron radio. Sai ranar da Hanifa ta kwana 39 na fito kofar gida na ji mai kwashe shara na tura kofa kawai sai na ga wata bakar leda a daure sai na ce mai shara me wannan kayar mun sai ya ce a gurin na gaishi sai na ce to bude mu kawai sai ya ga ledar lokacin da ya ga ledar I was shocked saboda sweater Hanifa na gani so sai na dauko na shiga gida kawai sai na zauna na bude sai na tafi ɗaya gidan da mai gidana yake sai na ce mishi na gaya maka kidnapping Hanifa akai na ce wanda yake min text shi ya dau Hanifa me yasa sai na bude mishi ina bude sweater sai badge din Hanifa ya fado sai hoton Hanifa tun daga ranar na fita daga hayyaci na ban sake bacci ba ban sake cin abinci ba.
Galibin jama'a sun zuda hawaye tare da jimamin wannan lamari ga wanda ya karanta ko kuma ya ji labarin. Fata dan majalisar da ke wakiltar mazabar Nasarawa ta jihar Kano a majalisar wakilai ta kasa Nasiru Ahmed ya yi ta'aziyya inda ya yi kila ga majalisar kasa da ta kira taron koli ga game da harkokin tsaro domin yawan bacewar yara a jihar Kano ya dame su. Tunda dai gwamnatin jihar Kano ta rufe ita wannan makaranta don gudanar da bincike domin a bar hakkin Hanifa. Na kuma tantabi kakakin shugaban kasa Alhaji Garba Shehu in ji yadda shugaban kasa ya sami wannan labari.
Wannan lamari na gwaji da Ubangiji ya yi akan mahaifa na ita wannan yarinya Hanifa Abubakar yana da ban tsoro ya girgiza shugaban kasa Faridun inu da takaici da kaicho akan abin da ya faru musamman sun wata biyu da aka yi ana ta neman yarinyar nan kowa ya sa ido kowa ya kashe kunne ana sauraron ajiya abin nan zai kasance mu fatan al'ummar Najeriya gaba daya shine Allah ya to da ita da ranta da lafiya sai gashi dawa aka samu an dadda sasa amma abin da shugaban Muhammadu Buhari yake cewa baya da jaje da yake yi wannan rashi da suke a madadin ƴan Najeriya gaba daya ya kuma yaba ga aiki na ƴan sanda da suke wannan bincike har aka gano gawata aka kuma cakke malami mai koya mata karatu kuma har gashi a gaban jama'a a talabijin yana jawabi ya amsa da ita waɗanda ya amfani da su wajen wannan tafka wannan ta'asa saboda aka fata da shugaban kasa shine wannan irin aiki na kwarewa da ƴan sanda da jami'an tsaro na sirri suka nuna to ma'aikatan shari'a da su kansu ƴan sandan kada a yi wasa da shi a tabbatar cewa an shirya ƙara nagartacciya wanda duk alƙalin da aka kaiwa ba sai shakka ko itaba ba akan wannan ba wato kuma shine hukunci daidai da wannan laifi da aka aikata zai afka wanda yake da alfashi
don haka yanzu ya raba ta da duniya a raba shi da duniya kuma ai afili kowa ya gani dan gobe kar wani ne mai ta annabi bin nabi haka qur'ani yake wanda yake aka ce
sanjar malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya
a gaida sanjar malumfashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma gashin da mu na gaba
wasanni a takaice
Yan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana da ake fafatawa a kasar Kamaru Najeriya wadda ita ce kadai kasar da ta sami tsallake matakin rukuni da maki tara bayan da ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin ta yi wa jarod na bamba maki a matakin 16 sakamakon kashin da ta sha a hannun Tunisia a jiya Lahadi lamarin ya haifar da rashin jin daɗi a zukatan yan Najeriya da dama waɗanda wasan su suke ta'allaka matsalar da aka samu kan sanya siyasa a sha'anin zaɓen waɗanda ke buga wasa Aminu Muhammad wani dan jarida kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar jihar Sokoto na cikin masu irin wannan ra'ayin
bayan mun doke Masar da Sudan da Equatorial Guinea Najeriya ta zama ta ce ma akan gaba mai maki tara a wasan da aka yi share fanni yanzu mai koya musu horar da wasa ya gwagwana da hujjan ya aje Ahmed Musa a bisa benci wanda Ahmed Musa ne shine captain na tim din nan Ahmed Musa ne kowa ya san irin kwazon da yake amma saboda son kai ya ajaba Allah na abinci sai saura wurin minci ko bakwai ne ko shida sannan ka dibi yaron nan da ya shigo Sadiq wanda ya buga mai lamba tara kokarin da yake cikin yan mutukan da yake irin wadannan ne kamata sai an kawo tun farko ba sai lokacin da kaga an ci zahir daga kana mutun ka ba sannan ka kawo masu kwazo ka sawo ba saboda ka son kai ya mana yawa ba abin da ya samu ka tunje ta lashe mudilla son kai
to sai dai kuma wasu na ganin laifin ba akan yan wasa ko shugabannin su yake ba
sunana Malam Bello Abubakar Sokoto wasa gaskiya jiya ba ta yi mana ilici ba da kai duk abin da ya kawo su ga wallahi sun buga a rashin sa ne in yanzu ba za a yi ita rashin nasara in yanzu sai sai ka ɗauka abu ne daga Allah ba da an fi ma ko da aka ba obi rar ka dama ba ka gane cewa mu ne am minus one kamar su ne am minus one amma da yake Allah ya ba mu nasara ba ba mu ci ba wallahi je kotu ko kudina mu yawa haka na kwanta yan Najeriya sai dai mu yakuri haka wasa ta gara sai dai mu yakuri kai mu ce Allah ya mu sa a naga ba akwai walko kwalifa Allah ya sa mu kwalifai
Najeriya dai ta kasance kasa ta uku daga cikin manyan zaratan kasashe da manazarta suka yi hasashen za su iya lashe gasar ta bana da suka fice daga gasar bayan da tuni aka yi wa jarud da kasar Ghana da kuma America da kambin gasar wato kasar Algeria tun a matakin rukuni wasannin Najeriya da Tunisia dai ita ce ta biyu a matakin 16 na gasar ta cin kofin nahiyar Afirka domin kuwa wasan farko a jiya Lahadi din Burkina Faso ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final sakamakon galabar da ta yi akan kasar Gabon ta hanyar bugun penalty bayan da wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci 1-1 a yau Litinin kuma Gambia ta doki Guinea da ci 1-0 yayin da yanzu haka kuma mai masaukin baki wato Kamaru take can take fafatawa da Comoros Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Jabban 'yan Sudan sun ɗanguma kan tituna a babban birnin Khartoum da wasu birane a yau Litinin a cewar 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da yin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ba sassautawa zanga-zangar da ta girgiza kasar tun bayan juyin mulkin da aka yi watanni uku da suka wuce jami'an tsaro sun haro barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar a wurare da yawa a birnin na Khartoum ciki har da kewayen fadar shugaban kasar da aka killace inda aka shayin arangama a zanga-zangar da aka yi a baya tun daga ranar 25 ga watan Oktoban bara da aka yi juyin mulki a kasar a cewar 'yan gwagwarmayar Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bore sun tsare shugaba Roch Marc Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazaman fada a kusa da fadar shugaban kasar dake Wagadugu babban birnin kasar.
To ma sauraro baki daya abin ne sabon kake da ajirin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ba injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da nan shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.